من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من مع الله سبحانه وتعالى قديا da ya sake tara huskokinmu a wannan masallaci na Quba a tilikakkon birni nan garin da magaran bayan ƴan kwanakai dalilin ruwa dai yau insha Allah mun samu haduwa da fata Allah sai alheri yau muna 16 ne ko 17 ne ga watan Rabiul Awwal 16 ne na yau 16 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 8 ga watan 9 2025 darasi na farko ne muka yi a cikin wannan littafi mai girma al-fiqhu al-muyassar littafi ne wanda kusan a muqaddima mun faɗi irin darajojin shi wanda shi ya takaita ne fi daw'il kitabi was sunnah kenan ayoyin alqur'ani da kuma hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun karanta wasu ƴan bayanai kadan wanda malamai suka yi game da shi wannan littafin darajar shi da matsayin shi da girman shi da kuma abin da yake da alaka da fiqhu abu ne wanda ya kamata duk bawa mai imani ya kula da shi dan gyara ibada da kuma rayuwa ta nan duniya dan a samu amfani a gobe kiyama Allah ya sa mu dace yau muqaddima ce zamu tashi akan ta shine darasi na biyu at-tamhid kenan al-muqaddima kenan kaman gabatarwa kafin mu shiga littafin gadangada mala yace wa yastamilu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yastamilu ala nuqat taliya qala al-muallifuna rahimahumullahu ta'ala ashe masu littafin malamai ne da yawa kamar da muka wadi can baya ba malam guda bane qala al-muallifuna rahimahumullahu ta'ala wa yastamilu ala nuqat taliya kenan muqaddima da zami kaman so man tabi kayan mu shiga littafin zai bayyana mana wasu abubuwa kamar haka na farko yace ta'riful fiqh za mu san menene ma ake cewa fiqhu lugatan a harshen larabci wasu silahan da kuma wajen malamai na fiqhu masadirahu mawdu'ahu samaratahu fadlahu kuma za mu san shi fiqhu ma a ina ne ake samun shi ina ne tushen fiqhu kuma fiqhu akan me yake magana mawdu'ahu kuma mi ake samu idan mutun ya san ilimi na fiqhu ilimi na haqiqa menene abubuwa na jin dadi ko kuma abubuwan da za su faru a tare da shi sai karshe mala yace akwai fadala ta fiqhu tana da fadalan gaske zamu fara da nukuta ta farko yace ma'anar fiqhu lugatan was silahan yanzu zamu san menene fiqhu a harshen larabci menene fiqhu a wajen malamai na fiqhu mala yace al-fiqhu fi al-lugha al-fahm kawan an ce fiqhu a harshen larabci ana nihi da shi fahimta kenan ka fahimci wani abu ka gane shi ko ma menene wannan ana magana ne a harshen larabci ba a shiga ba cikin harshe na addini istilahan kenan duk abin da ka san shi ciki da waje to wannan sai a ce kai ka zamanto ka san fiqhun shi kenan gaba da baya wa minhu qawluhu ta'ala an qawmi shu'aib ma nafaqahu kaseeran mimma taqul mutana na shu'aibu lokacin da yake mutan musu waji sai suka ce ya shu'aibu qalu ya shu'aibu ma nafaqahu kaseeran mimma taqulu mu di yawa abinda kake hudi ban magane bamu gane komi ba bamu san komi ba to wannan kenan fiqhu an zo da kalmar fiqhu ne ma na fuqahu dan mu san a harshen larabci abinda ake yin da fiqhu shine fahimta ko sani ko ilimi da wani abu wa qawluhu azza wa jalla walakin la tafqahuna tasbihahum akwai ayat da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa komi yana ma Allah sujada yana ma Allah tasbihi sai dai ku ba ku iya ganewa kamar sujada wani icce ko tasbihi na icce ko wani dutse kai ba gani ba baka ji ba da kunnanka amma Allah yace yana yi to shine sai Allah ce ku ba za ku gane ba kenan ana sai mu fahimci cewa ana nihi da fiqhu ganewa to sai mu zo abinda muke kai shine wa fiqhu fil istilah a halishe na addini a wajen malaman fiqhu in aka ce fiqhu me yake ni da shi malaci ilmu al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyyati al-ilmiyyati shine mutun ya san hukunce na shari'a shari'a abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ma duk wanda ya balaga duk wanda ya zamanto ya balagagge ne shi shari'a ta haukan shi ya zamanto daga cikin munal mukallifin to kenan wannan mutumin Allah ya dora masa wasu shari'u to wannan shari'un sanin su da hukumce-hukumcen su to wannan shine ilimi da fiqhu al'amaliya kenan na aiki irin su alwala su sallah su haji wannan duka aiki ne yake al-muktasaba wanda kuma an same su ne min adillatiha at-tafsiliyya da kuma dalilai wanda suke masu bayyanawa kenan dalilin alqur'ani da kuma dalilin sunna manzo Allah shine hadisi ana aka gane fiqhu ana aka san alwala ana aka san sallah ana aka san haji da sallah azumi da sauransu sai malai ce to na biyu banda in aka ce fiqhu shine ilimin shari'a wanda mutum yake aikatawa to kuma za a ce wa qad yutlaqu al-fiqhu ala ahkami nafsiha su kansu hukumce-hukumcen a ce wannan halaka ne a ce wannan haram ne a ce wannan sunna ne wannan mustahabi ne wannan an so wannan ko makruhi to su kansu ana iya kiran su da cewa su ne fiqhu to wannan dai malam kama yana mana shinhuda ne dan mu gane in aka ce fiqhu aka ce baka menene fiqhu me yake ni sai ka ce kawai ilimin shari'a a takaicen takaicewa kenan ilimin shari'a wanda aka samo su daga dalilai na shari'a su ne alqur'ani da sunna to wannan su ake ce ma fiqhu a halshe na musulunci amma idan halshen larabci ne kawai sai ka ce fahimta ko sani ko wani irin sani masadir alfiqh alasasiya to fiqhu yana da masdar meye masdar nan ne tushen shi nan ne ake samo shi to shine sai malaci na farko shine alqur'an alkarim alqur'ani na biyu shine sunna almutahhara kenan sunnanin manzo Allah hadisan shi na uku shine alijma' abinda malamai suka hada kan shi shi kuma alijma'u shine ittifaqu ara'i ulama a ce malamai ra'ayin su gaba daya hadu akan wani hukunci saboda wannan a ce wani hukunci ne sabo aka laluba qur'ani babu aka zo hadisi na manzo Allah ba same shi ba sallallahu alaihi wasallam aka ji rayuwar sahabbai ba samu ba to wannan sai malamai su zamna da irin abinda Allah ya sanar da su na fahimta na alqur'ani da kuma sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su diba su ga wani irin hukunci ne ya kamata amma wannan hukuncin sai wannan na huru na karshe alqiyas shine qiyasi shi kuma wannan an samu wani hukunci irin shi can baya to amma ya sha bamban da shi to amma akwai inda suke gamuwa to sai ayi qiyasi kenan duk da cewa ayar ba tana magana akan shi ba hukuncin ba yana magana akan shi ba to sai ayi qiyasin wannan da wannan yana daga cikin abubuwa na qiyasi da malamai suke na abin da ya shahi hukumce-hukumce sababbi mu kuma musamman rayuwa da muke na yanzu saboda musulunci yana da fadi sai kaga wani abu ya bayyana shi ba halaka ba shi ba haram ba shi ba sunna ba shi ba bid'a ba ba gane shi ba tunda babu aya babu hadisi to shikenan sai malamai su shiga cikin alqur'ani masana fiqhu masana hadisi sai su ga wani hukunci ne yayi kusa daidai da wannan sai a kiyasin sai a gama su kamar misali abubuwan na shaye-shaye abubuwa na maye sai kaga wani abun gashi nan amma babu wani kalma zahiri irin su taba ko su wuyi su wane ne menene zai haramta su to shine sai malamai suka yi kiyasi da hadisin manzo Allah yace duk abin da ya sa maye haramu kenan aka ce duka komai menene to koda wani abu ya zo sabo inda ya buga kwakwalwar dan adam ya sa shi cikin wani yanayi sai a sa shi wannan layin shi ma haramu ne to wannan shine kiyasi to wannan abubuwan guda hudu su ne dalilai na shari'a kenan misali inda za a ce ma aina ake samun dalili na shari'a sai ka ce Qur'ani na warko sunnan manzo Allah shine na biyu ijma'i na malamai kenan malamai duka sun hadu hadisi ya tabbata manzo Allah yace la tajtami ummati ala dalalati wa man shazza shazza bin nar wa yadullahi ala jama'a kenan na uku kuma shine kiyasi kiyasi kuma shine muka ce akwata mata wani hukunci da wani hukunci to waɗannan guda hudu su suke tabbatar mana da kasancewar lalle ne addinin musulunci addini ne wanda Allah subhanahu wataala ya zabi manzo Allah da shi wanda ya daidai da kowane lokaci duk wani hukuncin inda zaka kawo shi to zaka same shi a cikin waɗannan da wuya zai wuce baya wuce ba waɗannan to shine sai mallaya yace gaba ta biyu mawdu al-fiqh shi ilimin fiqh in muka ce ilimin fiqh to da suwa yake magana shine mana mawdu al-fiqh موضوع الفقه افعال المكلفين yana magana ne ga aikin wanda aka ba su shari'a kenan duk wani balagagge da babba da karami da mace da namiji inda malaiku sun fara rubutu raqib wa atid to wannan fiqhu tana aiki ne akan shi zata ce kaza halaka ne zata ce kaza haramu ne anan za a san ya ake alwala menene sunnonin alwala menene wajibai sallah ya take raka nawa za a yi suwa ne sunnoni wanda an bar su an bar sallah suwa ne mustahabbai sunnoni wanda za a yi sujada suwa ne farille wanda an bar su an bar sallah dole sai an yi su to fiqhu shine zai kwatanta maka shine zai karantar da kai to wannan shine mawdu al-fiqh kenan abu aikin mukallafin wanda aka dora ma shari'a min al-ibada kenan bauta da za a yi ala nahwi al-aami wa shamil kenan abin da ya kunshi kowanne kenan dukkan bawa mai imani rayuwarka fiqhu in ka diba za ka ga cewa ya kumci rayuwarka gaba daya yace fa huwa yatanawalu alaqatil insani ma'a rabbihi kaga dai bawa na farko sai ka nemi alaka ka tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala ya take to fiqhu tana karantar da kai ya zaka san Allah ya zaka ga tsakaninka alaka ka da ubangiji subhanahu wataala ya zaka yi aikin da Allah yake so ya zaka yi ga wasu ayyuka wanda Allah baya so ka bar su to fiqhu zai karantar da wannan alakar wa ma'a nafsihi kuma kai karan kanka alaƙarka da kai da kanka fiqhu zai karantar da kai ya ya kamata kai abin da ya shahi tsafta abin da ya shahi irin su wankan janaba abin da ya shahi wanka na ibada abin da ya shahi abubuwa na alwala abin da ya shahi aswaki abin da ya shahi sa turare ko sababbin kaya ko ranar juma'a ko kuma ranar idi irin dai abubuwan da yake da alaƙa kai karan kanka kakka cuci kanka kakka sha wani abin da zaka haukace abubuwa na shaye-shaye na kwaya kakka dora ma kanka abinda baka iyawa koda ibada ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal jasadika alayka haqqan jikinka ma yana da haƙƙi to fiqhu zai karantar da mu menene alaƙar mu da kanmu mu wa ma mujtama'ihi kuma mutanen da kake rayuwa da su kenan tun daga babanka shine na farko mammaka sune guda biyu iyaye to kuma kanninsu da yayinsu da makwabta da ƴan unguwa da ƴan uwa da ƴan kabila da ƴan ƙasa da ƴan wane dukkan wata ibada wanda take da alaka da mujtama kamar sanin haƙƙin makwabci sanin haƙƙin iyaye sanin haƙƙin ɗa sanin haƙƙin mata sanin haƙƙin miji duk wani abin da ka sani ko kasuwanci ne ko menene to addinin musulunci ya karantar da mu to fiqhu shine yake nuna mana kaza daidai ne kaza ba daidai bane idan muka diba wannan za mu ga cewa ilimin fiqhu kenan ilimi ne mai faɗi kuma wannan kadai ya isa a ce ya zama dole duk mai imani ya san fiqhu a ce abin da zai karantar da kai alaƙarka da ubangiji alaƙarka da kanka alaƙarka da jama'a kaga kenan wannan abu ne wanda ya kamata a ce ka san shi kaga yanzu da yawa zaka samu mutum wanda bai san ba yayi alaƙar shi da ubangijin shi ya za a ya daidaita ta me yake lalata alaƙa tsakanin bawa da ubangiji Allah maka huski wa yazibillah to kaga in bai kai san fiqhu ba ba zaka san wannan ba kuma ya za ka yi ka san alaƙar kanka da kanka sai fiqhu balle kuma alaƙar tsakaninka da jama'a to inda za a ce muna sanin fiqhu muna karatu na fiqhu za a ga rayuwa ta yi kyau rayuwa ta yi daɗi saboda kowa zai tsaya a kan abin da Allah ya ce da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma ya ce wa ya tanawul ahkamul amaliya shi fiqhu yana magana a kan wasu hukumce-hukumce na aiki wanda a aikace za ka yi ba wai faɗa ba ne wa ma ya suduru anil mukallifi min al aqwal kuma da abin da kake yi na aiki duk wanda aka dora mai shari'a wa af'ali wa af'alin da kuma min aqwalin da faɗa wa fa'alin da aiki wa uqudin da abubuwa da ake na kasuwanci ne ko na aure ne ko na menene duka fiqhu yake bayyana shi wa tasarrufatin da kuma abubuwa da ake na rayuwa na yau da gobe wasu yi wani kamfani to sai ga mutun ya ganin kamar abu ne sabo kamfuna abu ne wanda bai da alaka da musulunci sai aje ayi abubuwan da ake so a ci riba ayi kaza a shi kuma manzo Allah da jima ya magana akan sharaka sharika shine kamfani to malamai na fiqhu babu kira ko na musamman a gaban Allah inda rai da lafiya zamu karanta su duk abin da ka sani na bawa mai imani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana akan shi Allah yayi bayani manzo Allah yayi bayani wannan kenan shine tasarrufat kenan duk wani motsinka kai kawanka akwai addini a ciki kaka ce a wannan noma ne wannan kiwo ne ai wannan sana'a ce tunda ba harakan masallaci bane ba harakan sallah bace musulunci bai da tawada a ciki a musulunci a nan yake da tawada shi yasa sai ga mutun ya wada haramu bai sani ba to shine sai malai ya ce wahiya ala nau'ain su wadannan abubuwan da bawa mai imani zai faɗa ko ya aikata abubuwa na kasuwanci ko abubuwa na aure ko abubuwa na yau da gobe a kulla wani kasuwanci ko ai wata jingina ko ai wani wani duk abin da ka sani ko neman ilimi to sai malai ya dunkule su akan abubuwa guda biyu na farko yace ahkamul ibadat na biyu sai yace ahkamul muamalat akwai hukumce hukumce na ibada kenan tsakaninka da Allah akwai hukumce hukumce na muamalat asani ahkamul muamalat akwai hukumce hukumce su kuma mu'amala ne ya tsakaninka da babanka mu'amalar ku menene girman haƙi da Allah ya dora ma da game da uba menene girman haƙin da Allah ya dora ma shi uba ya kula da dan shi ko iyalin shi haƙin matar shi akan shi menene haƙin matar mijinta ita ma mace to duka wannan sai an bayyana su ana to shine sai mala yace ahkamul ibadati min salatin wa siyamin wa hajjin wa nahwiha ya za mu sallah sallah kyakkyawa wanda za mu samu lada a wajen Allah subhanahu wataala to dole sai mun san fiqhu ya za mu azumi wanda za mu samu ladan shi a wajen Allah ya za mu haji kaga dukkan wannan kadibe su za ka ga mutane suna yin abubuwa aka musamman irin su aikin haji gara ma sallah yau da gobe za ka ko karka min liman kullun ko kuma a ka rike yanda ake yi in kai kuskure ne baka iya gyarawa to amma aikin haji za ka ga mutun ya tashi daga nan ya biya kudade masu yawa amma kuma bai tsaya ba ya karantu ya san abin da ya dace alherai da yawa sun wuce shi saboda akwai wuraren da ya kamata ya addu'a akwai wuraren da ya kamata ya nemi kariya Allah akwai wuraren da ya kamata a cinye nemi alherin duniya da lahira to bai sani ba ko bai san ba addu'a da zai kuma wani bai san ba da Hausar shi ma zai yi addu'a shi abin da yake so roƙa wajen Allah abin da yake nema Allah ya kare shi kawai sai ji haka nan sai dai ya riƙa bin wani to kaga kenan wanda zaka bi shi buƙatar shi daban taka daban ta yiwu kasar shi daban taka daban kenan kowanne da buƙatar shi to shi yasa karatu na musulunci na shari'a yake da ma'ana muhimmanci musamman mutumin da yake so yayi aikin da Allah zai ba shi lada to haka in muka zo mu'amalat shine malai sai ya ce min uqudin abubuwan da ake kullawa kaga a ce an darma aure ko kuma an daura an yi wani alkawari an kulla shi na kasuwanci tsakanin wane da wane ko kuma wani aiki ne ake wane dan gidan wane ne wannan duka wa tasarrufatin da muka ci abubuwan da ake na yau da gobe rayuwar mu gaba dayanta wa uqubatin da kuma akwai uquba da ake yi idan rayuwa ba ta zama haka nan saboda dan adam ana samun mai laifi ko wa jinayat wani ya ma wani laifi to me hukuncin shi a shari'a to akwai alƙali na musulunci komi yana nan a bayyane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani sai aje wani alƙali wani ya ma wani laifi ko kuma wani da wani suna rikici ya za a daidaita ya za a gyara sai amma wani uquba shine amma mutum wani ko a mishi garama a mishi a ce sai ya biya wani wasu kudade ko kuma sai ya rama abin da ya lalata ko kuma sai ya biya ko sai ya nemi gafara an yahe mishi wa jinayatin to wannan kuma wani zaka samu ma wani ya kashe wani yayi jinaya jara'im ko kuma wani ya shiga gidan wani yayi sata ko kuma wani ya zama dan hoshi ko wani ya zama dan kidnapper irin wanda suke daukan mutane a biya su kudin fansa to dukkan su waɗannan su ne jinayat musulunci yayi magana a kansu me za a musu wani irin hukunci za a musu alƙali me ya kamata ya musu wa zamanatin da kuma zaman ad-daman shine kamar ka ce garanti na bude na kai kudi na banki me ya garanti a ciki ko kuma an bude wani banki ko na musulunci ne ko kuma irin wannan banki da ake budewa na yau da gobe na je na aje kudi na a cikin menene garanti yaya za a yi kudi na ba za su salawanta ba to wanda duka musulunci ya tsara musulunci ya yi bayani akan wannan shine qawaninul maliyya qawaninut tijariyya mun hada kasuwanci da ni da wane to ya za a baya cuce ni ba ka aje ya tsere da kudin to duka akwai tsare-tsaren da musulunci ya sa a yi takarda da alkali da shaidu to da yawa mutane a kane suke abubuwa sai ga abubuwan suna lalacewa sai mala ya ce wa ghairiha da waninsu mimma yuqsadu bihi tanzimul alaqat da abinda ake nimi da shi tsara irin alaqoqi alaqatin nasi ba'dhum ma'a ba'din alaqan mutane da mutane ya take kadiba ga kyawun addinin musulunci wajen alaqar da uba sai ka san ko kuma idan kaga alaqar kahurawa tsakanin su da diyansu zaka gane lalle addinin musulunci ya kai mutuka wajen tsari alaqar da uba alaqan mata da miji kaga su a kahurai babu zancen ciyarwa babu zancen sukuna ko mace ta yi rashin lafiya ita za ta dauki nauyin kanta in abinci ne ita za ta saya ma kanta kuma suna zamne shi a matsayin shi na miji in otel suka ta yi shi ya biya kudin shi na abinci ita ta biya kaga musulunci kuma ba haka bane namiji shine yake da kawama kaga wanda sai nuna maka kyawun addinin musulunci da kuma addinin musulunci ya kula da mace amma turai in ka je ba haka bane tana a gidan haya ma in ta biya wannan watan gaba kai zaka biya ka sai abinci ita ta sai kayan miya a wannan watan wancan watan ka sai kayan miya ita ta sai shinkawa haka suke yi saboda su a wajensu babu wannan tsarin kawai a kane suke yi to kaga sai zamanto ma abin yayi wahala yanzu a turai auren ma gudun shaki saboda bala'in da yake ciki su suka tsara ma kansu kuma amma inda za a ce sun bi tsarin addinin musulunci alqawama mace ta kula da abin da yake cikin gida namiji ya kula da abin da yake waje duk wani abin da yake inda cikin gida ne na mace ne inda nan waje ne na namiji ne musulunci ya daga yaran raba kowa ciyarwa wane ne dawa abinci mace shara mace shi kuma namiji fuskare da wane daukan ruwa kaga kenan kowa in inda aikin shi ba a samun matsala to ka cokan kuma ka zo wajen haƙƙin sanin haƙƙin iyaye ɗaya ayoyi ga sunan a turai kuma in mutum ya tsuwa baban shi sai ya kai shi gidan tsofaffi ya biya kuɗi a aje shi kuma yanda yarjejeniya haka zai rika zuwa ganin shi in yace a shekara zai zo sai shekara in yace a wata shida zai zo ya gan shi in yace sai sati bai yiwa saboda harkoki sun yawa haka zai je ya yadda shi a samu wasu ma'aikata su rika wanke su to kaga addinin musulunci shi kuma baba yanda kai kake labubu a kula da kai shi ma haka daga cikin an samu yan turai wanda suka musulunta dalilin suka irin wannan kyawun wata mace ta ce ita dai bata so a kai ta gidan tsofaffi ta musulunta saboda danta ya zama musulmi dan kada aje ya kai ta gidan tsofaffin nan su zauna da uwayensu haka suke zama musulmai diyan da tsoho ya kai tsoho su kuma a suna ganin wahala ya dame su wasu ma suke cewa manuwohin corona da turai suka yi dan su rabu da wannan tsahin sun yawa kuma kudade yake kashewa wajen kulawa da su ga kudin wuta ga kudin ruwa ga kudin kaza kuma ba su da wani amfani tunda shi kahuri ne shi yana ganin ko baban shi ne inda bai wani aiki shi bai da amfani a wajen shi tunda su a wajen su babu saraka babu kyauta babu kulawa su haka rayuwar su kawai in kaga kun yi alaka da mutum yan tere ne sai in akwai wani abu da zaka samu ko kuma shi zai samu to sai ga to shi wannan tsohon mine ina ta kullun ina zuba kudi sai su kawo wata cuta ma dan ya mutu su huta to idan mutum yana jiba waɗannan yana gamawa yana muƙarara yana daidaitawa da irin yanda addinin musulunci ya karanta sai kaga kyawun addinin musulunci sai mu ma Allah godiya da ya samu daga cikin musulmai babu abin da zai ba ku mamaki sai idan mutum ya shiga cikin abubuwan da yake da alaka da kasuwanci abubuwa da yake da alaka da iktisad shine tattalin arziki yanzu dukkan in ka je a ce yahudanci a ce wannan kiristanci ne ko kuma wani maguzanci kowanne ka ce mishi ka kawo mini tattalin arziki na kirista tattalin arziki na yahuda na yahudu tattalin arziki na wani maguzanci duka babu kawai sai abinda wannan mutane suka tsara ake karantawa to amma shi addinin musulunci karan kanshi yana tattalin arziki nashi shi yasa can lokacin da musulunci lokacin da turai suka shiga matsala na tattalin arziki to akwai wanda suka ba su shawara suka ce babu abin da zai hudda su daga matsala sai tattalin arziki na musulunci irin tsari na musulunci saboda shi babu cutarwa ko babu kudin riba a ciki ita kuma riba in ta shiga dukiya Allah dama ya tsine ma dukiya albarka kina babu wani albarka a ciki da bala'i da musiba yana ciki to musulunci kuma sai ya haramta riba wani ya ci da gumin wani to mutum zai ga tsarin addinin musulunci yazo cikin wannan alakatin ko balle ka zo abin da ke da alaka da irin ta'addanci da ake yi ko kuma irin abubuwa na layihuka yanzu a tsarin addinin musulunci inda za a ce mutumin da ya san Qur'ani ya san wasu hadisai ka hanyar jojo alkali ma ya san hukuncin shi saboda abu ne a buɗe su kuma irin na shari'a ta dagutu abubuwa ne kawai a lullube abinda juji ya ga dama ya karanta haka zai ma hukunci wani juji in ya ga dama in ya karanta ta ya ce ba haka ake ni ba wani lauya in ya zo sai ya lauye magana ya faɗi abin da yake so to shi ku addinin musulunci kahin ma a je shari'a an sani yanzu wanda ya kashe mutum kahin a jojo alkali ma an san me hukuncin shi ko kuma ce ko zina ne ko menene ko sata ya kudi ko kudin riba yake ci gashi na Allah ya bayyana cikin alkurani to addinin musulunci yana daga cikin abubuwa kyawawan shi abubuwa ne a bayyane a bude babu cewa wani ya ci da gunun wani a addinin musulunci ko kuma wani ya cuci wani sai dai abinda kawai kasala da muke wajen karatu musamman karatun fiqh wannan da muke mutane da yawa sun yi kasala wajen karatun shi sai aka samu matsala wajen rayuwa ta yau da gobe haya zaman to mutane wasu matsaloli su same su su kasa warwarewa saboda ba su san fiqh ba sai ma lai ce wa hazil ahkam yumkin hasaruha fi ma yali wannan hukuncin guda biyu hukunce na ibada hukunce na mu'amala ma lai ce muna iya mana takaita su ko kuma mujmalta su a cikin abubuwa kamar haka abu na farko ahkam usra min bada takwiniha ila nihayatiha to sai ma lai fara da abin da ke da muhimmanci shine usra al-usra shine fami mata da miji da yaya naka ce fami kenan shine mata al-usra ga uba ga uwa ga yayan su to wannan suna yake cewa usra to mala yace tun daga farkon su takwiniha ila nihayata har zuwa karshe musulunci yayi bayani tun daga farko shi namiji zai ga mace yana so a biya sadaki a kawo shedu a darma arme ga alwali ga wakili ga sadaki ga shedu to daga nan arme an fara kenan an gina gidan akan wannan albarkar an karanta ayoyi an yi addu'a Allah sai albarka kuma a samu yaya su ma mustarbiya to mala yace daga nan zamu fara tun daga farko har zuwa karshe wata shimilu ahkamaz zawaji hukumce hukumce na arme wat talaki in saki ya kama shi ma akwai hukumce hukumce daban-daban wan nasbi ya ake samun dangantaka a ce wane dan wane ko kuma wane dai ya mutu wane zai ci gadon shi ko kuma bai ci gadon shi ba shine saboda nasaba tare daga cin abin da take sa kenan wane ci gadon wane wane dan shi ne na hakika ko kuma ba dan shi bane na hakika bai cin gado to wannan duka musulunci yayi bayani to yana daga cikin abubuwan da inda mun san fiqh za mu san su yace wan nafaqa sai kuma ciyarwa waye ake waye ke ciyar da wa kaga kenan misali uba yake ciyar da yayan shi wannan abu ne sananne ka hanyar balaga ko kuma namiji shi yake ciyar da mace a gidan aure uba diya kai su suke ciyar da uwa iyayen su haƙi yace kuma wal mirasu in kuma an samu rasuwa kuma ga dukiya to ya za a kasa ta to wannan shi ma duka musulunci yayi bayani kowa da raban shi tun kafin a je wajen alƙali ko a je wajen wanda zai raba Allah ya raba da kanshi saboda ya san yana dan adam yake da zalunci da kuma san dukiya wani da kuma hadama inda za a ce raban gado mutane suke yi da sai an hada wani ko kuma wani a rage nashi a ba wani amma Allah ya raba uba ga nashi uwa ga nata in suna da rai in uba ya mutu ya bar mata in tana da yaya ga rabanta in bata da yaya ga rabanta in shi ma na da yaya ga raban shi in bai da yaya ga raban shi kowa wanda kuke uwa dai uba dai ga raban su shagikai wanda suke mil'ab lu'abbai ko kuma min kowa da nashi musulunci yayi wani tsari na mamaki in mutu ya dibi abin da shayi raban gado to wannan duka idan muka san fiqh za mu san kowa wani irin rabo ne kuma ya ake samun dangane hamma a ci gado to shine sai ma lati abiyu abu na biyu ahkamul mu'amalatil maliya al madaniya akwai mu'amaloli na kudi saboda dan adam bai rayuwa sai da wannan mu'amalar kudi kuma bai takaita ba ga kudi wannan da zamu rike lokacin da babu kudi da wannan na takarda amma dai akwai rayuwar da ake ana kiranta mu'amala maliya irin wannan da ake cewa ba ni gishirin ba kaman da mutum zai zo da wake yana neman hatsi shi kuma mai hatsi yana son wake sai su yi ciniki tsakanin su to tiya nawa zan baka kai kuma tiya nawa zaka bani haka da haka ake to wanda duka su ma musulunci yayi bayani ko kuma wani yana da yana so ya sayi kaya shi kuma wani yana so ya sayi wani abu daban abinci sai su yi mu'amala tsakanin su to shine sai malata wahiyal mutaalliqatu bil muamalat al afrad diddade kun mutane musulunci ya bayani wace irin muamala ya kamata ai wa mubadalatihim abubun da ake mubadala mubadala shine ka bani in baka na saya nawa na saya kai kuma nawa ka saida mini kuma me zaka bani abinda ka bani akwai illa ko kuma babu illa in na saya zan iya maidowa ko bana iya maidowa ba duk wannan musulunci ya yi bayani min bai'in nas kasuwanci wa saya da saida wa ijaratin da kuma haya irin wani haya da zai ko gidan haya ko hayan abun hawa ko hayan kwadago da aiki dukkan wannan su ma akwai babuka na fiqhu malamai sun yi bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora mu akan haske na addini amma wani sai tsammanin babu irin wannan abubuwan wa sharika yawa kenan kamfani irin da muka yi bayani can baya hatta a ce wani da wani zasu hada kudi su kasuwanci zasu hada kudi su shago kowa da rabon shi ya kamata a raba hannun jari da wannan duka shi ma musulunci yayi bayani wana huwa da makamantansu to inda zamu san fiqhu zamu san cewa lalle mutum ba zai zama to dan birni ba sai ya san addini duk mutumin da bai san addini ba musamman fiqhu to wannan ana neman dan kauye to sai da azwajin shi koda yana babban birni saboda akwai abubuwa da yawa bai sani ba amma mutumin da ya san fiqhu kenan ya san abin da yake kan shi kuma ya san abin da nashi ne ya san abin da ba nashi ba inda wata matsala ta samu ya san yanda zai warware abu na uku sai ma lace al-ahkamul jina'iyya to wannan kuma shine abubuwa na in an samu wani kisa ko kuma wani ya bigi wani ko ya cire mai hannu ko ya hudda mai ido ko ya mai rauni wanda duka musulunci ya tsara kowanne rauni ma iri kala-kala da wanda ya taba karshi da wanda bai taba karshi ba da wanda ya cire hannu ko wane ne duka musulunci ya yi bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu sai ma lace wahiya allati tata'allaqu bima yasduru 'anil mukallaf irin aikin da mukallaf zai min jara'im kana shine jarima ko kisa ne ko sata ne wa ta'addiyatin da irin ketare iyaka kaga kenan babu a ce mutun yayi kisa kaga ba karamin ketare iyaka bace ko kuma ka haura ka tanga wani ka shiga gidan shi kai sata wa ma yastahiquhu 'alayha min uqubatin to wani irin hukunci za mushi wani irin uquba za a mushi tunda laihin da yayi dole sai an mushi uquba dan kada wani ya saki na hudu yace akamul murafa'ati wal qada haka kuma irin wannan kai kara da ake shine murafa'at an maka laihi zakka kai kara to shi ma wannan da kuma al qada shine hukunci alqalai na addinin musulunci kenan lokacin ana daular musulunci dukkan abin da za a yi shari'ar musulunci ce akwai qudat wanda suna ke cewa alqalai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa sun karanta Qur'ani sun san hukunci hukuncin Qur'ani sun karanta hadisai sun yi fiqhu sun san abubuwa na abin da yake faruwa yau da gobe to sai mutun ya kai kara can shine murafa'at to wannan kai karan shi ma yana da hukunci hukunci ba haka ba kawai ka kai karan mutun a'a tana yawa kai ne mai laifi yace wahiya almutaalliqatu bil qada'i tana da alaka da irin hukunci da za a yi bil khusumati mutum biyu suna gardama ko suna jayayya wajen mulki ko kuma mallaka wani abu wannan salula ta ce a ba taka bace to me dalili ta zama taka kai me dalili ba taka bace to wanda ka alƙalai suke wadda'awa ko kuma haka kawai wani mutum da kayan shi sai wani ya zo ce nashi ko kuma da'awa wani ya zo ce ai a cikin famin ku ko canda wani naku ya kashe namu ni ma sai na kashe sai alƙali ya kashe ɗaya daga cikin ku muna da jini a tare da ku muna bin ku bashi kenan da'awat kaga wannan shi ma musulunci yayi bayani akwai yanda ake bi a warware dan dan adam ya kai wani ta haka kawai zai iya cewa wani abu nashi ne alhali ba nashi bane ko kudi ko abun hawa kai wani ko gida ma irin wannan abu shi zamna kawai ce nashi ne babu takarru ko yaje takarru na banza to wannan duka sune da'awat kenan akwai da'awa ta kirki eh gaskiya nashi ne yadda yayi ko kuma a wani wuri ya bari wani kuma kawai haka zalimci ne zai ce nashi ne ba nashi bane wa turuqul isbatati wa nahwiha akwai hanyoyi wanda alƙalai suke tabbatar da cewa abinda kawai da gaske ne ko ba da gaske bane kenan ba kawai dan ka zo ka ce a abu na kaza na wani na wani sai a doka a baka a akwai hanyoyi da ake bi dan a tabbatar da haƙi naka ne ko kuma haƙi nashi ne to wannan duka idan muna karanta fiqhu inda ce mun san fiqhu za mu ga abubuwa da yawa abinda ya shahi wannan al-ahkamul maliyya hukumce-hukumce na kuɗi abinda dan adam ya dauka shine rayuwa, in babu shi babu shi, in akwai shi akwai shi. To hukumce hukumce shi shine wahiyar lati ta ta'allaqu bi tanzimul alaqati daula, al-ahkamu dauliya, ashe ba maliya ba, dauliya, al-ahkamu dauliya, hukumce hukumce na kasa da kasa. Kenan shine ake cewa diplomasiya yanzu. Sai wani ya daga ganin ma suwa ne diplomasiya ta yanzu, kuma muna huci ne da ƙarya da zalunci. Manyan kasashe suke taushe ƙanana a ɓangaren diplomasiya, suna ba su umarni na tilas. Ita kuma alaƙa dauliya alaƙa ce ta in samu ko kuma ka samu ko kuma ta kariya, irin in wannan ya taɓa wannan kamar ya taɓa wannan, ta halifu da ake yi, kamar yanzu irin wannan IS ta Niger, Mali, Burkina suna alaƙa da Rusiya, wanda ya taɓa su ya taɓa Rasha, wanda ya taɓa Rasha ya taɓa su, to irin wannan abubuwan da ake na alaƙoƙi. Wannan ta kawo ambasada ko ta kawo consul a wannan ƙasa, ita ma wannan ta kai a amshi passport ko a amshi visa ta zuwa, to wannan duka su ne alaƙa dauliya. To musulunci bai bar su ba, ya yi magana a kansu. وهي التي تتعلق بتنظيم العلاقات الدوليه كنا علاقه دوله اسلاميه بغيرها دوله مسلمتي علاقه تدوتا من الدول daga cikin kasashe fi silmi wal harb kenan diplomasiya ta ya lokacin yaki daban diplomasiya ta lokacin ana zaman lahiya daban to wannan kuma duka musulunci yayi bayani in ana zaman lahiya ga hukumce hukumce in ana yaki ga hukumce hukumce وعلاقات غير المسلمين المواطنين بالدولة akwai alakar wanda ba musulmi ba kuma yana rayuwa a daular musulunci, to wannan shi ma duka musulunci yayi bayani. Manzo Allah ya rayu da wanda ba musulmi ba, ya rayu da su. Kaga yanzu kuma aka tuya mutane tunani na kaman kai ka ce musulunci in yaga ka huri ko wani bai hure ko wani banasare kawai kashe shi yake ya dauki dukiyar shi. Aka sama mutane irin wannan tunanin dan a shawwaha, dan a ma'ana huddama mutane kyawun addinin musulunci, a nuna musu addinin musulunci wata matsala ce. Yanzu yanda mutane ake farfagandi makiya addini, kawai ya da labarai na gani ko na ji, kawai aka ce musulunci kamar a ce ta'addanci, haka suke fassara shi, wayyazu billah. To wannan guri ne na makiya addinin musulunci. Amma inda mutum zai karanta addini da abin da yake a rubuce na fiqhu musulunci, alaƙan musulmi da wanda ba musulmi ba, to za ka ga abin zai baka sha'awa. Musulunci ba azalimi bane, ya ba duk mai haƙi haƙi. Shi yasa malamai suka ce shi wannan addini salihun ne li kulli zamanin wa makan, a kowane lokaci addini zai daidai, a kowane zamani addini zai daidai. Yanzu ka diba addini shekara 2000 hijiran manzo Allah kare 1400 da kusa 40 da wani abu 7, amma dai yayi daidai. Yanzu haka inda za a ce a koma addinin musulunci sai kowa ya zama lahiya lau, ba duk wanda ya kiyaye kuje gani wannan ya kashe wancan, wannan ya kashe wani ta'addanci, wani wannan ya dauki wannan ya ci a bashi kudin fansa, inda shari'ar musulunci yake da tuni an kare duka wannan abu musu haruwa, saboda kowa ya san irin hukuncin da yake a kanshi. Yanzu kaje kaje Saudiya irin da ake ana daula ana shari'a ta musulunci, kaga yanda ake zaman lahiya, yanda kowa yake rayuwa, inda za ga wani polis ko wani soji babu makami a hannun shi. Kuma mutane kadiba haji mutum dubu nawa, miliyan hudu, miliyan biyar, su je su ayi ibada kwana 20 kwana 30 a watsi, babu wani rikici, babu wani hada. Amma yanzu in ka gama mutane 10 ko 20 sai an yi rikici, kowa da makami, kowa zalunci ne a cikin zuciyar shi. To irin abubuwa alaka, irin abin da addinin musulunci ya karantar da mu ya nuna mana na zaman lahiya da sanin haƙƙi da alaƙa tsakanin wane da wane, inda muna kulawa da su, to da mun zama lafiya. Wa tashmalul jihad wa mu'ahadat, akwai jihadi, wannan rukuni ne daga cikin rukunai wanda ke jigo na addinin musulunci, a yi yaƙi don a ɗaga kalmar Allah subhanahu wa ta'ala, ko jihadi na dukiya, ko jihadi na wa'azi shine na halshe da karantarwa, ko jihadi na yaƙi na gangan jiki da makamai, wanda duka kowanne akwai shi a lokacin shi. Amma kaga shi ma wannan yanzu kalmar jihadi makiya musulunci sun bata ma'anar, in mutum bai san ma'anar ba ta hanya wacce take mai kyau, sai ga mutum an kai bom a masallaci sai a ce mujahiduni ne, masu jihadi ne, sai a kai bom a kasuwa a ce masu jihadi, a je a yayyanka mutane ko a masallaci ko a kasuwa, ko musulmai ne ba wani can wani gari bane wanda yake na kahurawa, a wai musulmai junansu haya kuma a ce jihadi, to kaga wannan ai duk mai hankali ma san shirme ne. Saboda shi jihadi ana yi ne don mutane su shigo su kansu kahurai, ba wai ana jihadi ba don a kashe su, tunda sai an yi wa'azi sai an yi hanyoyi da yawa shi yaki kamar shine abu na karshe wal muahadat akwai alƙawullika da yake ana alƙawli tsakanin daula da daula wannan daula ce ko da ta kahure ce wannan daula ta addinin musulunci in akwai wata maslaha ana zama tare da su a yarjejeniya akan cewa bangaren tsaro ne ko bangaren kasuwanci ne ko bangaren ilimi ne na zamani ko bangaren ci gaban noma ko bangaren ci gaban kiwo wata kasa da wata kasa su yi mu'amala wannan duka inda mun karanta fiqhul islami fiqhu na musulunci zamu ga cewa lalle addinin musulunci yayi magana kware da gaskiya akan wannan bangare abu na gaba shine samaratu ilmul fiqh in mutum ya san fiqhu wace riba zai samu wannan kamar tambaya ce lokacin da kai karatu ka bada kokari ka bada dama ka saurara ka karanta ka san fiqhu to shine sai aka ce to wace riba zaka samu shine samaratu ilmul fiqh as-samara asali kaman a ce wani dan marmari da mutum idan ya ci shi suka wata icce misali kashi ko wani lemu ko kashi ko mangoro yayi ayya ka cira to sai ya ce ma'rifatul fiqh wal amalu bihi abinda ake so in ka san fiqhu to kai aiki da shi ya ce tusmiru silahul mukallaf za a samu shi mukallaf ya zamanto mutumin kirki ya zamanto salihun kaga kenan a ce yau mutum ya balaga amma bai san haƙin Allah ba akan shi kaga akwai matsala mutum ne gashi nan babba ya balaga yana mu'amala ko ta dukiya ko mu'amala ta auratayya ko mu'amala ta makwabtaka amma bai san haƙin Allah ba saboda bai san fiqhu ba komi bai saurara ba ko bai karanta ba to amma in ka san fiqhu to wannan abun za su zamanto maka alheri za ka san haƙin Allah kanka haƙin makwabcinka haƙin iyayenka haƙin wanda kake tare da su ya ce wasihatul wasihatu ibadatuhu kuma ibadarka za ta yi kyau yanzu kaga a ce tun tsarki mutum bai iya ba ya zo ya laula ya sallah kenan tun tsarki dama ya bar sallah shi ma batta nan saboda bai san me yake kama ruwa bai san ba ya zai alwala kuma bai san ba yanda zai sallah kaga an samu matsala amma duk mutumin da ya san fiqhu saboda fiqhu za ka karantar da kai za ka yi tsarki ya za ka yi alwala ya za ka yi sallah ya ce wastiqamati sulukihi kuma halayenka za su yi kyau kenan duka yana daga cikin romo riba da ake samu na sanin fiqhu wa iza salaha al'abdu in bawa ya zama nagari salaha al-mujtama to sai mutane gaba daya rayuwar mutum da gobe sai ta zamanto al'umma duka sai ta yi kyau kenan da za a ce yanzu dukanmu nan kowa ya zamanto mutumin kirki kenan kaga rayuwar mu gaba daya ta gari dukkan garin nan a ce kowa ya san fiqhu kowa ya san haƙƙin Allah a kan shi ya san haƙƙin makwabcin shi ya san haƙƙin iyayen shi ya san haƙƙin matan shi to kenan yanzu kowa ya zamanto mutumin kirki kenan yanzu gari ya zamanto gari ne na mutanen kirki kenan duk wani abu na fasadi da duk wani abu na ɓanna ba za a same shi ba to wannan daga cikin abubuwan na sanin fiqhu ya ce wasaratu natijatu fid dunya as-sa'ada wal aishu fir ragad mi natija za ta kasance natija shine karshen abu inda za a ce dukkan mu za mu zamanto mutanen kirki mu san Allah mu san haƙin Allah musamman za Allah sallallahu alaihi wasallam mu san haƙin shi akan mu mu san haƙin iyaye mu san haƙin makwabta haƙin yaya haƙin mata da miji to malam sai yake cewa fi duniya sa'ada a duniya dai za mu samu kwancin hankali kwanciyar hankali za ka cewa mutum zaman lahiya yana tare da shi nutsuwa tana tare da shi zuciyar shi bai da wani hauhawar jini bai da tension amma yanzu ka diba ga musiba da bala'i da tashin hankali mu'amalolin da muke tsakaninmu saboda ba mu san ba haƙƙin Allah ba mu san haƙƙin manzo Allah ba mu san haƙƙin iyaye ba mu san haƙƙin mata da miji ita mata ba san meye haƙƙin mijinta ba shi ma mijin bai san meye haƙƙin su ma yaran ba san ba haƙƙin sai ai ta wahala sai ga mutum zuciyar shi kullum babu jin daɗi dalilin wa dalilin ɗan shi wanda kuma ɗan ya kamata ya same farin ciki dalilin matar shi wanda kuma matar ya kamata farin ciki ko ga mace ta rikice dalilin mijinta wanda kuma mijin shine kamata ya samata farin ciki ko ƴaƴanta ko kuma makwabci da makwabci kaga ana ta gaba ana ta bala'i ruwa wannan na damana tashin hankali ne in damana ta kama to kaga dukkan wannan daga cikin rashin sanin addini da rashin sanin fiqhu da rashin sanin haƙƙin Allah da kuma yanda musulmi ya kamata ya rayu junansu yace kuma in dai mun san Allah da manzon shi da kuma irin shari'ar Allah to za mu samu wal aishur ragad ragad al-aish shine rayuwa wadda take ta arziki rayuwa wadda take ta wadata Allah sai ya kawo arzikin shi arzikin noma arzikin kiwo duk abin da ka sani babu yunwa babu tashin hankali sai zaman lahiya sai koshi sai arziki inda za a ce mu tsaya mu ma Allah da'a mu ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a mi addini kamar yadda Allah yake so kuma littafin da Allah ya sako alqurani mun kula da shi da shi muke shari'a to lalle tabbas sai mun ga rayuwa ta mamaki misali sai ka diba Saudiya ka tambaye alhajin da yaje haji ya suke rayuwa ko cikin rayuwa ce ke da akwai a can littafin Allah ne da suka tsaya a kan shi da kuma tauhidi Allah sai ya buda musu amma ba wasu mutane wani daban a mutane ne musulmai wanda Allah ya musu gata to mu ma inda za a ce yanzu anan musulmi ne musamman yanzu kamar a ce kasar Niger gwamnati tara tara ko kuma 100 cikin 100 musulmai a ce za a shara da addinin musulunci za a karantar da addini a karantar da amana a karantar da haƙƙi a karantar da sanin Allah da sanin manzon Allah sai ga Allah ya bude hanyoyi na morewa hanyoyi na jin dadi amma za a kusawa ma Allah kuma ku ce ku ci arzikin Allah yana da wahala kana saban Allah kuma kace arzikin Allah kake so kaga yana da wahala ko dan adam kake saba mushi kana ga hudi mushi abin da kaga dama yana baka umurni baka yi kuma kace kace arzikin shi a baiwa to ba ko balle rabbul izza subhanahu wa ta'ala to shine sai mala yace in dai mun san Allah mun san haƙƙin Allah akan mu mun san haƙƙin manzo Allah to a duniya zamu zama lahiya lau babu abin da zai dame ka mi zaka damu da shi tunda Allah ya yarda kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda kai sai ce kuma fil ukhra ridwanullahi wa jannatihi kuma wai jin dadin da zamu yi a nan duniya in muka kare kuma wani jin dadi wanda yayi na duniya shine yarda Allah da kuma aljanna Allah subhanahu wataala sai ga kaman malaya kan abu biyu shi wannan ridwanullahi yana daga cikin abinda Allah subhanahu wataala gobe kiyama zai ce mai aljanna me kuke so a baku Allah zai ba su ni'imomi daban-daban kayan ci ne kayan morewa ne kayan wane ne sai Allah ya ce ko a ƙara muku su ce ya Allah ai an mana komi a ce a akwai wani abu dai sai Allah ya ce uhilla alaikum ridwani fala asqatu ba'dahu abadan daga yau na yarda da ku banna ƙara hushi da ku kenan wanda zai ƙara mai aljanna jin dadi a bisa jin dadin da suke cikin aljanna saboda in dai Allah ya raka kenan wannan zama ya dawama kenan aka ce Allah ya ma hushi to wayazu billah kana gidan wuta kenan Allah ya kare mu to ne yarda Allah da aljanna su suke samun wannan wanda suka san fiqhu wanda suka san Allah fiqhu da yasa suka san Allah suka san ayyuka wanda suke Allah ya dora musu da kuma sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin abin da yazo na sunnonin shi to Allah zai yarda da mutum kuma ya shigar da shi gidan aljanna gaba ta gaba malaka fadlul fiqh wanda shine gaba na karshe fi dini wal hasa ala talabihi wa tahsilihi fiqhu tana da fadala kina karin umanta can farko muka ce menene fiqhu shine sanin addini da dalilan shi in ka san addinin Allah da dalilan shi to akwai wata fadala da Allah zai maka tunnan duniya banda ta kiyama yace wal hasu akwai kudaitarwa ala talabihi mutun ya yi ilimin fiqhu ya neme shi bai kamata ba ka zauna kai bawa mai imani kai kasa gwiwa ko da wani wuri zaka je ka san fiqhu ya kamata ka san shi ko ba dan komai ba dan ka sa alaka ka da ubangiji dan ka gyara ka san ya zaka yi ibada ka san ya zaka yi mu'amala ta yau da gobe yace wa tahsilihi kuma ana koyarwa akan mutum ya san fiqhu saboda mi alal aqalla zaka yi karantar da matarka wanda suke kusa da kai zaka yi karantar da iyayenka zaka yi karantar da ƴaƴanka ƴan ungoku ka amfanar da su malaka inna tafaqquha fi ddin idan mutum ya san addini min afdalil a'mal wani yana daga cikin manyan ayyuka wa min atyabil khisali yana daga cikin abubuwa dadara da mutum zai samu wa qad dallat an-nusus min al-kitabi was-sunnah dalilaina al-qur'ani da sunna sun nuna ala fadlihi akan fiqhu yana da fadala yana da daraja wal hasa alaihi kuma an kudaitar akan shi minha qawluhu ta'ala daga cikin dalilai wanda suke nuna mana cewa lalle ya kamata mu zage damtse wajen karatun fiqhu da sanin shi da sanin Allah da manzon shi Allah yake cewa wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa malam Allah subhanahu wataala sai ce bai dacewa ko kuma bai kamata ba ga musulmai su huta duka jihadi kamar ce kenan ko kuma koda ba jihadi ba neman wani abu na duniya kowa ya huta kenan a hwasa karatun addini babu makarantu da aka yi dan ayi karatu a kowa yanzu shaguna ne kawai aka bude da wurare na noma da wurare na kiwo Allah subhanahu wataala sai ce a ba haka ya kamata yi ba yace falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa inda za samu wata jama'a ko wani gari ko wata unguwa sai a huddo wasu daga cikin mutum 100 ne a samu ko 10 to su wannan a ce ku karanci addini mu kuma zamu zo mu yi kasuwanci ko mu yi noma ko mu yi kiwo ko kuma sai ku karantar da mu ya rawar haka ake yi ya ce liyatafaqahu fid-din dan su san addini wal yunziru qaumahum suma mutanansu wa'azi su musu galgadi izarajau ilaihim idan suka dawo kiran ka gani yana daga cikin tsarin addinin musulunci wanda Allah ya horar da mu shine kada ya zamanto kaga nan jihadi ne ma ake wanda abu ne mai daraja abu ne mai fadala shi karan kanshi aka cika ku teku duka a samu wasu zamanto malamai na addini dan su yi wa'azi dan su yi karantarwa dan su koya mutane Allah sanar da su waye haƙin Allah menene haƙin shi me haƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yace izarajau ilaihim in suka dawo kenan an je noma an dawo to sai a je wajen malam a san addini an je kasuwa an dawo to a je wajen malam dan a san addini yace la'allahum yahzarun ko a ce sun hanu da irin abubuwan da Allah ya hana su to yanzu a ce kowa ya zama manomi kowa ya zama makiyayi kowa ya zama dan kasuwa kowa ya zama dan kwadago ana ta yawo duniya kawai ake nema babu wanda suka bada lokaci dan su san addini to wa zai ma mutane wazi wa zai ma mutane limanci waye zai karantar da mutane alwala da sallah ga sinan yara samari suna taki waye zai karantar da su in aka bude makaranta waye zai tsaya tunda kowa ya bazama neman duniya yake to kaga wannan yana daga cikin abubuwa wanda tsari na addinin musulunci ko a unguwa ko a gari ya kamata a ce al'umma musulmi sun yi tsari junansu a unguwar ku ku yi tsari waye zai karantar da ku in kun je kun nemi abun duniyan ku ce mai kai ka zauna mu zamu dan baka wani abu yana wani albashi ko kuma abu na kulawa kai ka kula da yara karantar da su mu kuma zamu je mu nemi duniya to kaga haka ya kamata amma a ce kowa ya tayi duniya to wannan ba karamin kuskure bane to Allah ce bai dace ba shine wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafa kafu ta duka sai a raba kafa wannan ya dauki nauyin wannan wannan ya kula da wannan wannan ya kula da wannan to kaga wannan sai nuna maka cewa irin akwai mutanen da ba sa ba karatun addinin musulunci musamman in ka zo wajen makarantu dan abin da ake bada bai ta kare kare amma ba badawa amma in lakwal ce ta neman duniya wanda za a yi za ka ga an biya wani jika 100 jika 150 jika 200 jika 300 wani ma har miliyan 1 ko a wani garin sai ka samu école primaire yaro karami bai san me ake koya musu sai a biya miliyan amma a kashi makaranta a koya mishi qur'ani a koya mishi azkar a koya mishi sanin Allah a koya mishi sanin manzo Allah duka wannan nauyin abin aka ce dala 100 ko jika ba a badawa wani sai shekara bai bada ko mai arziki ne kenan kaga nan akwai rashin bada muhimmanci rashin kulawa ne kamar abun ba mu saba ba ban ma jin abun a jikin mu ana ganin in yayi lakwal zai zama wani minista ko zai zama wani mushallako ya samu albashi ko zai zama wani mushan banki ko zai zama wani sai mutum ya tazuba kudin shi a ƙarshe ma ko ba kowa ba yake kaiwa gaci wani ma kawai asara ce shi ko karatun addini babu asara ya kamata sai mun yi tsari dole in muna so mu ci nasara to amma sai a bar malamai karazibe makarantu a karazibe kaga yara su tashi babu karatu to wannan matsala ne amma kun ga yayi da makaranta cikin abin da shafi fiqh samarat wai inda ma a ce ita kanta gwamnati inda ana so a yi zaman lahiya a yi samu rayuwa mai kyau mutane su gyaru musamman yanzu kamar kasar Niger gwamnati tara tara musulmi ko kuma 100 cikin 100 a ce yau ga lakwal ma babu addini a ciki kaga ai matsala ne wannan abubuwa ne na can mutanen da jahilci da wani waye turan mulkin mallaka to yanzu da ana cewa an kori turawa ya kamata a ce duk local traditional ba franco arab ba a ce an koya mutane sallah an koya mutane alwala a samu koda sa'a ɗaya ce sai su ce wani sai ce ai akwai kristoci to shi ma kristo a koya mishi addinin shi a samu malami na kristo a kai shi ya tattara kristoci ya koya musu so da yawa aka samu matsala sai a kawo musulmi cikas wai sai a ce an an koya addini alkol ai akwai kristoci yau kristocin su nawa ne yanzu lakwal nawa in ba da kwalkin kristoci ba sai ka samu lakwal 1000 babu kristo daya a Niger ne in ka gan shi ma wani babari ne bako ne wai amma da saboda shi sai a ce a ka sa musulunci cikin lakwal wai saboda shi ma da haƙi ai ba hana shi haƙin shi ba shi ma tunda kristo ne shi eh lalle to ya je kristo malamin kristo ya karantar da shi yanda malami zai koya ma ɗayan musulmi addini su ma a koya musu kristancin a karance sai ga kowa ya samu miya kyau wallahi a shine abin takaici da bure da daraja musamman ma dai duk wanda zai koya karatu a yanzu dai zai ga abin mamaki irin abubuwan da ake bada wannan na kudin wata ko kuma abubuwa na malamai makarantun kawai jajircewa malaman ne, Allah ya saka musu alheri, kawai su ne suke, wasu ma kyauta ne ba ko biye, amma inda dan kudi ne wata al'umma musulmi za ta shiga cikin matsala. Sai wata rana an zo wata unguwa a rasa liman, a rika turawa ne yana hutawa, wani shi ma a tura shi ma ya huta saboda kowa bai tsaya ba. Kenan wannan ayar da Allah ya ce ka a huta duka kasuwanci ko noma ko jihadi, a bar wasu ilimi ba yi aiki da ita ba. To sai mun ma kanmu irin wannan nazari ko kuma fadakarwa. Yanzu dai kamar Niger dai akwai kasa yanzu irin su almai su wani ture ne ma kaga kahurawa ne, amma akwai karatu na musulunci a cikin ecole saboda akwai 'ya'yan musulmi, saboda musamman Almaniya tana daga a ture tana cikin kasashen da musulmai suka yi yawa, 'yan Turkiya sosai ke da akwai a can da 'yan Suriya sosai, suka ga kenan haƙƙi ne kenan musulmi, haƙƙi ne akwai mashi musulunci. To amma zakariba in ba irin makirci ba na turawan horon shi a Niger local ta yi shekara 100 da wani abu, amma babu zance addini a ciki, tsabagen kahurci ne ake koya mutane al'adu na wasu ba al'adu na musulmi ba, kuma su musulmai ne 'yan Niger amma aka kange su. To irin wannan ya kamata je a ce a yanzu an samu budi, amma akwai ci gaba kadan kadan, amma a ce musulmi bai san musulunci ba anan matsala take. Allah dai ya sa mu dace. To kuma sanin addini ma in mutum ya san fiqhu, ka san menene ma Allah, dalilin da Allah ya sa Allah ya halice ka ibada ce, to ita ba ibada ya take, ya za ya kai ta, ya za ka san Allah, in baka san Allah baka sanin darajar shi da girman shi da matsayin shi, dan abin da baka san shi ba ka jarice shi. Sai wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din, duk wanda Allah ya nufa shi da alheri sai sanar da shi addini. Ashe ba karamin alheri bane in har Allah ya sa kai za ka ɗauki littahi ka san addini, karatu na addini a koma ina ne a kowane lokaci, to ka sa a kanka cewa kai kai ne wanda Allah ya zaba, zaɓe ne. Da yanzu yanzu irin wani zaman wani ya zo ya zauna ji zai kamar yana kan kaya a fadarsu ana ci ana wani hira, hira kuma na shirme wanda babu kai babu ƙawa, magarba isha'i ka ga wani lokaci ne kaɗan bai wuce awa in an yi tsanani, amma sai mutum ya yi hira ta awa biyar tun la'asar ake zaune a titi, wani ma tun azawar a zo la'asar a zo magariba a zo isha'i ƙarfe goma ƙarfe sha ɗaya, to kaga akwai sakaki ƙwarai da gaske, ba a sanin darajar lokaci. Ina ma a ce wani abu aka yi ma don a ci ribar duniya, babu ribar duniya babu ribar lahira, wannan ba ƙaramin matsala ba ne, mafi yawa mu san darajar lokaci haka kawai muke barin shi. To nan Allah subhanahu wataala bayan ya ce mana ya kamata wasu sa addini su koya ma wasu, to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya nufa shi da alheri to sai ya sanar da shi addini. Sai malai ya ce faqadirat taban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alkhaira kulluhu ala alfiqhi fi din, manzo Allah ya ce dukkan alheri yana nan akan sanin addini. Wa hadha mimma yadullu ala ahmiyatihi, to wannan sai yake nuna mana muhimmancin shi sanin addini. In aka ce alheri gaba daya ta tara nan, kenan in kana neman alheri na zaka sai ka zo sanin addini. Wa iza mishanihi, kuma da girman lamarin shi, wa uluwi manzilatihi, kuma yana da girma. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, sai kuma manzo Allah ya ce annasu ma'adin, mutane kala kala ne. Inga ce ma'adin shine kamar abubuwa na ƙasa, kamar arzikin ƙasa, zinariya ne, azurha wannan su ne, ko kuma petrol ko wai da abu dai wani siminti wani wane, duk zaka ga ma'adin a ƙasa suke. To mutane su ma haka suke iri iri kala kala, wani ƙarfi gare kamar dutse, wani sanyi gare shi kamar ruwa, wani kuma tafshi gare shi kamar rairayi, wani kaushi kaushi gare. To haka Allah ya mutane shine manzo Allah ya ce ma'adin. Sai ya ce khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam, sai manzo Allah ya ce babban mutane a jahiliya sune manyan mutane a cikin musulunci. Ya ce amma da sharadin izafaquhu, in suka san addini, misali ya ce sarki ne ana jahiliya sai aka gane musulunci, to yanzu ma sarki ne inda ya san addini. In bai san addini bane to wani haya mai da shige shi saboda zaharakan musulunci yake. Amma in a ce manya kenan shine khiyarukum fil jahiliya, to wannan hadisi yana karantar da mu cewa mutane daban-daban ne, ba zamantowa daya. Yana daga cikin kurakurai da mutane suke yi mutum ya dora ma kanshi, kuma yana daga cikin raino na kahurawa turawan yamma a ce kowa ɗaya ne, kowa yana da ƴancin yayi abin da ya ga dama, ya hodi ma wanda ya ga dama, ai bakin shi ne shi haƙƙin shi ne. Wannan tarbiyya ce ta kahurawa, mutane daban-daban ne, shine manzo Allah ya ce ma'adil. ina eh liberty ba eh wai kana da yanci to idan kake da yanci kai da ba kai ka halicci kanka ba ruwanka ne kake sha ko duniyar ka ce hadin da kake gumba ko kunu ko hura ba kai ba kai shi da kai shibka ba kai ka tsuro da shi ba kai ba kai ruwan shibka ba kai ba kai komi motar da kake hawa gidan da kake shiga amma wani mutum ya ce wai yanci wai wannan bi prive irin turawa su yan bariki wai bi prive ce tashi ba wanda zai shiga ba ce mai Allah ya ce ba ce manzo Allah ya ce baban shi ma bai da yanci ya sa shi ko ya hada shi jujin yara jujin mata kawo duka wannan tunani ne na kahurawan yamma di ya kamata a yi watsi da su tunda zana zancen yanci an yi kori turawa duk wani abubuwan turawa suke dasa shi don a samu lalaci a cikin musulmi yanzu misali yanzu ka jiba in aka ce fami usura kamar yadda muka ce uku ne uba mata da yaya sai aka ce haƙƙin mace haƙƙin yaro to ina haƙƙin uba bai da haƙƙi shi kuma shi ne jagora musulunci shi ba jagoranci su kuma kahurcin sai suka ce yaro mace in ka sake matarka ta kai ka ƙara akwai jujin mata akwai ungiyar mata sai su rihe namiji to in ya huto mi zai kuna ganin ya sake ta ko bai sake ta ba sakin ta zai to in ya sake ta lalaci ya faru kuma su ma sun sani in dai mace ta kai miji ta kai shi ƙara ko sakare ne shi iyayen shi ko ƴan uwan shi sai sun ce kawai ka rabu da ita ba masoyar ka bace to amma ka rabu kaga yara ina za su sai su shiga duniya shaye-shaye to shi yasa kenan sai a ce jujin yara to yanzu misali a ce jujin yara sai yaro ya kai uban shi shara'a aka riye shi wake kawo shinkawa wake biyan haya wake siyo ruwa wake daukan wake uban ne an ji an dade shi kai kuma dan karami kai wa zai ci da shi yaran shikenan sai shiga shaye-shaye shiga garran ba a titi tunda uwar bata kasuwanci shi ma yaran bai yi uban ne jigo in kuka diba za ku ga abin da tunani suke yin shi saboda lalaci a samu lalaci al'ummar musulmi yanzu wani ɗa ne zai kai baban shi shara'a kuma a ce ya zauna a gidan uban ai sai uban ya ce to je ka nemi gidanka ko ka je ka nemi ubanka to su haka suke so ina za shi sai ta yi mela sai je ko ya je wani wuri inda ke da gangasar irin wannan ɗan shaye-shaye sai zama ɗansu suna aikan shi suna ba shi wuri kafin shekara goma ya haukaci yana an yi asara to haka suke so su kahurawa to wani duka abubuwa ne wanda ya kamata a ce mai la'akari da su bai wa ka ce wai kowa ɗaya ne wai kowa haba da babanka da surkanka ga kannin babanka ga yayin babanka ga yayin uwan uwarka ga yayin uwan kanninta da yayinta kuma a ce kawai kowa ma ɗaya ne ga sarakai ga alƙawalai ga malumai ga limamai ko limamin da yake baka sallah yanzu a masallacin a ce kowa ma ɗaya ne ai bai yiwa tunda ga liman ga ladan su ne suke da haƙƙi sauran ma mu ne komai a tsare yake addinin musulunci kuma sai su kawo mana hayaniya kuma sai su ce wai shine cigaba wai shine wayewa ina wayewa yake babu wayewa nan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan sai yake ce mana cewa mutane daban-daban ne kuma nan akwai darasi babba kakka dauki yanda kake wai kuwa ma haka yake da kai da shi ba ɗaya bane ƙarfin ku ba ɗaya ba tsawon ku ba ɗaya ba jinin ku ba ɗaya ba in aka auna ma komai na ku ba ɗaya bane fata ku ba ɗaya ba launin ku ba ɗaya ba garin ku ba haka kabila ku ba ɗaya ba to kenan mutum ya ce mutane duk ɗaya ne yanda nake haka kowa zai kasance to sai a samu matsala balle kuma mata da miji kai ka ce matarka ta zama kamar kai ko kuma ita mace ta ce mijinta ya zama kamar ita bai yiwa Allah bai yi ku ba ɗaya jinsi ne daban-daban wannan jinsi ne na mata wannan jinsi ne na maza to shine annasu ma'adin sai Allah sai manzo Allah ke cewa khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faquhu kenan masu daraja a jahiliya su ne masu daraja a musulunci musulunci kenan ya ba su darajar su yana da tsari idza faquhu in suka san addini falfiqu fi dini manzilatuhu fil islam azima musan addini yana da daraja a cikin musulunci daraja babba wa darajatuhu fi thawabi kabira kuma darajar lada da zamu samu babba ce li'anna al muslima dan shi musulmi idza tafaqqaha fi umuri dinihi in yasan yayi ilimin addini shi wa arafa ma lahu yasan abinda aka dora mishi kanshi ai amma lahu abinda yake haƙi ne nashi wa ma alaihi da kuma abinda aka dora mishi min huquqin da haƙoƙi wa wajibat da wajibi ya abudu rabbahu ala ilmin wa basira zai bauta ma ubangijin shi akan ilimi da basira kenan ka san menene farilla akan ka ka san menene abinda ba na dole ba to wannan sai fiqhu zai karanta da kai wannan wai wafiqu lil khair kuma za a mishi gamdakatar ya aikata aikin alheri yanzu kaga da yawa mutane suna so su yi alheri ba su sani ba saboda me ba su karantu ba sai ga mutun ya ji ya wani aiki da yawa irin aikin nan na bid'a bai da lada alhali ga abinda Allah ya ce karami ne zai samu lada da yawa amma ya rasa shi sai da kallon babban shi ko bai san ba ana kai akan addini ne ko ba addini bane yace wai wafaqu lil khair in mutum ya san fiqhu a cikin musulunci za a mishi gamba da katara wajen aikata aikin alheri saboda ya sani was'adati fid dunya wal akhirah ko mutum zai samu kwanciyar hankali duniya da lahira wannan zuciya da take tare da mu lahiyar mutum ita ce lahiyar ka gangar jikinka gaba daya tun daga kai hakawa ita ce wannan zuciyar in bata gyaru ba to babu zancen zaman lahiya in ta lalace kuma jiki ya lalace haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam to shi yasa kaje ga mutane yanzu mai kudi yana jaje mai mulki Allah ya bashi mulkin kuma jaje yake kuma yana tsoro mai ilimi shi ma haka babu wanda ya tsira babu mutanen talaka da mai kudi da mai iko kowa jaje yake kuma tsoro yake ji wasu kasashen ka huta daga nan kaje can baka iya in dare kana cikin matsala wani zai kama ka a rika ciniki a bada miliyan kaza a bada miliyan kaza duk yana da alaka da gyaran zuciya inda in mutum bai san addini ba bai karatu addini ba to zai zama to kawai da shi da shedan suke jarin su shi da shedan hannun jari kasuwancin suke yi to musulunci sai sa mana sa'ada a zuciya take kuma sanin addini yake gadarma da mutum ita shine Allah ya ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub sai ga mutum Allah ya bashi komi amma yana ganin kamar dai da saura ko kuma zuciyar shi keta bayin ciki hasada rashin nutsuwa rashin samun rabo rashin kaza to ashe zikirin Allah ne ya rage mishi zai iya zuwa likita ma auna shi kullun ciwon kai hajijiya saboda tunani ya mishi yawa idanuwan shi sun yi jajawur bai barci in dai ba wani shaye shaye ba to sai aje likita a ce wani bai da lahiya ya kasa barci in likita ya diba diba ce ni dai ban gaba wani abu lahiya kalau shi kuma matsalar zuciya ce ita kuma wannan zuciya babu abin da yake maganin ta sai qala Allahu qala Rasul ka zo ka bi umarnin Allah ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga mutum ya zauna lahiya lau duk mutumin da yake da addini zaka ga lahiya lau yake Allah ya mishi komi Allah ya bashi komi amma Allah ya kare mu Allah ya kiyaye in ya zama to mutum duniya ya sa gaba to nan wahala take Allah ya kare mu Allah ya sa mu mu yi kokari wajen shi sanin wannan fiqhu saboda abu ne wanda zai karantar da mu duk hakuna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mana dan mu aikata abinda kuma Allah ya hana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanin fiqhu yana karantar da mu wannan dan mu hanu Allah ya samu na kuzari amma sai an dage saboda karatu addini kamar yadda muka yi magana can wajen ilimin nan na boko da na addini za ga bambanci da rashin kulawa to haka shi ma wajen karatu sai an dage sai an ba da niyya Allah ya samu na niyya mai ƙarfi Allah kuma ba mu lada duk abinda muka yi na alheri ko kuma abinda ke daidai Allah ta rama cikin ladan wanda ke da kuskure ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gafurta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi